A sanarwar da suka bayar ta kafar talabijin ta RTN mallakar gwamnati ne, hukumomin jamhuriyar Nijar suka ce a binciken da jami'an tsaro suka yi a wata mota dab da shigarta ofishin jakadancin Faransa a wajejen karfe 7:30 na yammacin jiya Talata, an gano wasu kakin soja kimanin 16 masu tambarin rundunar sojojin Burkina Faso haɗe da takalman soja biyu. Motar da aka gano waɗannan kayayyaki na ɗauke ne da kayan ɗaki, dangin gadaje da kwabobi mallakar wani sojan Faransa da ya tashi daga gidan da yake haya da nufin tarewa a ofishin jakadancin Faransa, a cewar wannan sanarwa. A ra'ayin shugaban kungiyar Voix des Sans Voix Nasir Seydou, faruwar wannan al'amari a daidai lokacin da dangantaka ke ƙara tsami a tsakanin Nijar da Faransa, manuniya ce da ke fayyace girman buƙatar tsaurara bincike.
Kenan ƴan ƙasa su kiyaye, jami'an tsaro su kiyaye, shaida ce ta a ƙara binciken duk wani al'amari wanda ba a yarda da shi ba a ƙasarmu, imma na Faransa, imma na wasu sauran ƙasashe makiya.
Sai dai shugabar kungiyar ABC ta masu fafutuka ta yanar gizo, wato blogger Madam Samira Sabu, ta ce binciken da ta gudanar akan wannan batu na nunin sojan da ake magana a kansa ya yi aiki a ofishin jakadancin Faransa a Burkina Faso a baya.
Ni an tusa turo min video kin dan in samu in tura ta bisa ga réseaux sociaux. To kun san ku muku aikin mu, kakin kake tura abu bisa ga réseaux sociaux sai kai bincike. To ni kiraye ni tambaya, daga nan anka ce min mota ta attaché kin défense adjoint kin ambassade kin horon shi, anka kwatanta min kayan shi ne na déménagement da a Burkina Faso ya yi zama. Soja ne kuma anka ce in soja suna échange tsakanin su haka nan, assistant de défense mi ake sai a sa tuhahen garin da ka zo.
Haka kuma akwai tarin ayoyin tambayar da ya zuwa yanzu ba za a iya bada amsa a kansu ba, in ji Samira.
Tuhahen ya maida su, bai maida su ba, ƙaƙa sun ka zamna ga hannun shi. In mutum ya ƙara aikin shi ya kamata ya ba maida musu riguna, ko ku in mutum in ya ƙara aikin riƙe kita da riguna. Sojawan Burkina Faso su sasu gayi ya ake yin da harakka.
A ranar 25 ga watan Agustan da ya gabata ne, gwamnatin riƙon ƙwaryar Nijar ta baiwa jakadan Faransa Sylvain Ité wa'adin awoyi 48 ya fice daga ƙasar, umarnin da gwamnatin Macron ta yi watsi da shi. Mafari kenan jami'an tsaron Nijar suka kaddamar da binciken motocin da ke shiga da fita a ofishin jakadancin Faransa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.